da mai sha gani a taskar nan kai malami ba fadan nan ga shekar fai shehin nan din lamarin ka kai umma wacce ilahu ya cancance yayi tanadi yake fance na hannu din miki ya mama
na 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 ya mama
madar aliyu haidar ce ummul hasan husaini ce kai sayyada babun jace waina yake ya mama
na 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 ya mama
kai gajiyar maiki ce diya gun kadije sarri ce karima azima aya ce salamna ilayki ya umma
na 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 ya mama
bayan ganta yayye migewa idan gunta an yi cutarwa gashi ne an kai cutarwa wayo sha lele umma
na 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 ya mama
ki ban kausarar ki umma na rufa mun bargo ya nana bar ni gidan ki batula na ga jabba baya umma
Sayyida Batula matar Aliyu Haidar cikin diyan maiki ke ce tabiyar kallabi tsakanin rawuna kin zubar da ƴan maza kin sa takalma sun zuba lulu mai haske Sayyida Azima Karima Anisa Fansar uba da mama ba kamar ki banganta ba hauni har da dama don ku ne Ilahu yake ba mu duka dama mai son ku za ya dace mai kin ku za ya kuna
wassalatu wassalamu ala rasulillah ƴan uwa fatan alkhairi sai da Allah ya